yayin da wannan matsala ta faɗi ke kara kazanta tankar wutar daji a Najeriya. Nazarin farin kata sun bude kansa a jihar Adamawa ta samu nasarar wajen bankaɗo maɓuyar waɗannan ɓata gari da ke adabar al'umma. Na babanin shi ne cafke jagoran wasu magidanta da suka ƙware wajen yi wa ƙananan yara tare a Yola, inda dubunsu ya cika. Nuruddin Abdullahi shi ne ma kwamandar nazarin ta sivil defense a jihar, ya ce wanda aka kama mai kimanin shekaru 30 da haihuwa Muhammad Babangida an kwatanta shi ne yana wata ɗaya shekara 31.
Wannan mutumin wanda yake da suna Muhammad Babangida ɗan shekara 30 mazaunin Damari Ward a Yola Town, mun aka tura yarinya a asibiti domin a auna lafiyarta da kuma mu samu rahoto na asibiti. Saboda haka yanzu mun samu report na asibiti din, yanzu za mu kai shi kotu ta hanyar shi wannan DPP, wato hukuma ce wadda take gabatar da kararraki na al'umma.
Shi dai Muhammad Babangida wanda aka kama ya ko bai ne da masu nema kamar haka.
Ni kuma wallahi ban taba ba, kuma wannan karo na taba mun ban ya kai da ni. A rufa mun asiri, a roƙa mun wannan kotu mai alfarma, kun ma yanke mun waranti za a yi a taimaka, ina da yara a gida, a rufa mun asiri, a yanke mun daidai da yanda aure na ba zai salwanta ba, a rufa mun asiri.
Gashi na ƴar wani ne kaiwa, kai za ka sa idan haka?
Ba zan so haka ba, ni ma ban san hakan za ta iya faruwa ba. Wallahi wacce na yi da ita ma ban san hakan za ta iya faruwa ba, wallahi wallahi.
Baga batun tare a wata sabuwa ko jami'an 'yan sanda a jihar sun kauni sanannen a wani gida da ake tsare kangararru, inda ake tsare da jama'a ba bisa ka'ida ba. Yayin wannan samani an ko tsiratar da mutum 15 DSS Suleiman Yahangurode da ke zama kakakin na 'yan sandan jihar ya kai min ƙarin haske game da wannan batu.
Abin da ya faru dai mun samu rahoto cewa akwai wani wuri a can wurin Hausa inda ake tsare wasu mutane a ɗaure su a sunan horo, kuma amma a bayanai an ce akwai cin zarafi da kuma rashin kula irin na lafiya da kuma rashin cin abinci. To da aka je Allah cikin ikonsa aka samu mutane kamar 15 wanda suke ɗaure a cikin sarka, sannan aka ɗauko su, sannan kuma aka samu mutane hudu masu aikata irin wannan abin. To yanzu dai an kawo su suna headquarter na rundunar 'yan sanda inda ake gudanar da bincike.
To wani mataki za a ɗauka?
To za a gudanar da bincike, idan an gama bincike duk abin da doka ya tanadar za a ɗauka domin tabbatar da kare haƙƙin bil'adam.
Kakashin 'yan sandan jihar Adamawa kenan DSS Suleiman Guroje. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.